بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين هكا يوم البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ورحكة بركة مدى ساكي هدوا دوكو أتكي وانا نشيرينا وميتاكي رمضان أتاريه دقا تشا ألباني تي بي كينوا دشان الله أين دا ميكي وقصرو مكو وسو بتوتوا دقا تكين tarihin dauloli da kasashe da daruruwan shekarun musulunci wadanda suka auku a cikin irin wannan wata mai albarka na Ramadan. Wannan shine kashi na 18 a cikin wannan jerin giya mai albarka. A yau ma insha Allah kamar kullun za ku ji mu da wasu takaitattun bayanai akan wasu mas'aloli da ababe muhimmai da suka faru a tarihin dauloli da zamanin musulunci. Abu na farko a wannan kashi shine a shekara ta 21 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, Allah ya dauki rayuwar babban komanda Saifullah al-Maslul Khalid ibn al-Walid Abu Sulaiman radiyallahu anhu. Khalid ya kasance daga cikin mashahuran sahabbai ta fuskar jarunta da aikin soja, duk da bai musulunta da wuri ba sai bayan sulhu Hudaybiya. Kuma kafin musuluntarsa ya kasance komanda a cikin kafiran Quraishawa, musamman a yakin Uhud da yakin Ahzab. Amma tun bayan musuluntarsa ya zama babban jarumi cikin komandoji waɗanda suka taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin jihadi da kare musulunci. Yana da labarai na ban mamaki wajen jaruntarsa, tun daga kan yakin Mu'uta har zuwa yaƙe-yaƙen Ahlur Ridda da aka yi a zamanin Sayyidina Abu Bakr, da kuma komanda da ya kasance cikin manyan komandojin da suka yi futuhat a ƙasashen Sham da Iraki, wanda suka kare alƙadarin manya-manyan daulolin kafirci irin Bizanta, irin Sasan da makamantansu. Yana da tarihin butulat mabambanta a yaƙi irin na Yamama, da wato ranar Yamama da yaƙe-yaƙe waɗanda aka yi a ainihin futuhat a ƙasar Farisa da ƙasar Iraki da ƙasar Sham da makamantansu. Baya ga kasancewarsa mashahurin wato soja, kuma Khalid mawaki ne wanda yake da waƙoƙi, duk da yake jaruntarsa ta soja ta dakuce kaifin waƙoƙinsa, ba a ma san labarinsa ba. Wani abin mamaki kuma shine Khalid ibn al-Walid, wanda yayi wannan gwagwarmaya yayi yaƙe-yaƙe sama da yaƙi 80, kuma sai gashi ya rasu mutuwa kamar yadda yake kuka yana cewa abin takeici kamana zai mutu irin mutuwar tsofaffi, wato akan gadansa ya rasu bayan rashin lafiya da jinya. Yana cewa uwar gauro uwar rago ta yi asara, saboda yace gani duk inda ka saka hannunka akan jikina ya tsabi sai ka taba sara ko suka ko ya kushi ko mangar. Yace amma gashi zan mutu irin mutuwar tsofaffi a ɗakina. Allah ubangiji ya gafarta wa Khalid ibn Walid, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ƙara masa rahama da shi da sauran sahabbai cikin manya-manyan sahabban manzon Allah da kananan su, Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayan su. Abu na biyu, sai kuma a shekara ta 40 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, a daidai lokacin da wato mutanen ƙasar Iraki magoya bayan Sayyidina Ali suka haɗu akan yin mubaya'a ga ɗan shi Hassan ɗan Aliyu ɗan Abu Talib, wato biyo bayan kashe Sayyidina ainihin wato Aliyu da wancan mutumi da muka ambata Abdurrahman ibn Miljam, ya samu nasarar caka masa makami mai guba wanda a sanadiyar haka Allah ya mai rasuwa. To tun kafin ma ya gama ya cika ɗin, sai aka yi ittifaki akan cewa Sayyidina Ali ya ba da dama cewa shi ya ainihin wato janye daga wannan shugabanci, yace kuma al'amarinku na hannunku, ku zaɓi wanda kuke ganin ya fiye muku. Mutanen ƙasar Iraki suka haɗa akan wato naɗa Sayyidina Hassan ɗan Aliyu ɗan Abu Talibin, Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa, don ya zama sabon halifa na musulunci. Sai dai Sayyidina Hassan bai daɗe ba akan wannan halifanci, tsawon watanni 6 kawai yayi. Daga ƙarshe murabus a karankin kansa, irin abin da ake cewa voluntary resignation, wato yayi murabus a karankin kansa, ya bar saha ta mulki ga Muawiya dan Abu Sufyan, Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, abinda ya bada dama aka fa sabuwar daula ta Banu Umayya. Shi kuma Sayyidina Hassan ya gasgata alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa, da annabi yake cewa inna ibni hadha sayyidan, yace lalle wannan danawa lalle jagora ne, zai hada mini kan al'ummata a wani lokaci bayan ta shiga cikin imuwa da rigingimu. Allah ubangiji ya kara wa Hassan dan Aliyu dan Abu Talibin yadda, Allah kuma ya kara mishi martaba shi da mahaifinsa da sauran jarumai cikin ahlul baiti da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Sai kuma a shekara ta 251 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, lokacin da aka samu kaurewar wani fada na cikin gida tsakankanin wani komanda cikin daular Abbasiya da ake kira da suna Hisham ibn Abi Dalf da kuma wani dan tawaye a ƙasar Nainawa ta ƙasar Iraki, wanda aka kashe shi wannan komanda a wannan rikici, sannan kuma aka kashe wajen mutum 40 a cikin sojojin shi bangaren wancan dan tawaye, sannan kowa ya kama gaban sa. Daga baya shi wannan dan tawaye ya shiga ƙasar Kufa, su kuma mutanen ainihin wato wancan komanda suka koma Bagadaza. Wannan rikici ya biyo bayan wato samun tashin tashina da yawan ƴan tawaye da suka yi ta bullowa ta kota ko ina. Sai kuma a shekara ta 295 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin da wato dan sako daga Abu Ma'azi Abu Ma'zin Ziyadatullah ibn al-Aglab, wanda shine ƙarshen sarakuna a cikin jeren giyar sarakunan da suka yi mulki karkashin daulatul aghaliba a ƙasar nan Afrikiya, ya isa Bagadaza. Wannan kuma ya faru ne a ƙarshen halifancin al-Muktafi al-Abbasi, ya kai wato ziyara, ya kai kuma kyaututtuka daga ainihin wato aghaliba din. A shekara ta 484 bayan hijira, Yusuf ibn Tashfin da muka ambata a baya cewa Abu Yaqub Yusuf ibn Tashfin ibn Ibrahim al-Lamtuni, wanda komanda ne cikin komandoji kuma babban shugaba na daula ta ainihin wato daulatul Murabitin, wanda aka fara kafata a ƙasar Afrikiya inda yanzu ake kira da suna Libya da Morocco, sannan ya tsallaka zuwa ƙasar Andalus a hankali a hankali, bayan gayyatar da su al-Mu'tadid suka yi masa, ya ainihin wato samu galabar kwace daula a hannunsu. Wannan komanda a daidai wannan shekara ya samu halin shiga ƙasar Andalus, ya hada kan sojoji da gwamnatoci da bangarori masu rigima da juna, ya ainihin hada su waɗanda da ake kiransu da suna mulukut tawaif, wanda kusan gwamnati ce guda kusan 21 a ƙasar Andalus ita kadai. Kowace gwamnati zaman kanta take, halifa nan halifa can, halifa nan halifa can, wani garin ma tsakanin shi da ɗayan bai kai kilomita 50 ba, amma ko ina akwai halifa yana kiran kanshi da suna halifan musulunci. Daidai wannan lokaci musulmai suka samu rabuwar kai, suka samu tashin tashima tashin tashina da rigingimu tsakanin junansu, abinda ya ba kafiran wato Turawa na ƙasar Spain suka samu damar hada nasu kan, suka kuma fara kawo musulmai farmaki ta ko ta ko ina, suka fara shiga tsakankanin musulmai suna hada su rigima kamar kace shirye-shiryen dakushewa da karyewa da karewar samuwan musulmai a ƙasar Andalus, wanda kuma hakan ya biyo baya bayan wasu shekaru. Ubangiji Allah ya tsare mu, Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu gama lafiya. Ƴan uwa masu albarka, kamar yadda muka ambata a farkon shirin kuma muke ambata a koda yaushe waɗannan shirye-shirye, manufarsu shine tana mana wasu takaitattun bayanai game da wasu ababe da suka faru a daularin musulunci a shekaru daban-daban. Wannan shine shiri na 18, sai mu haɗu da ku a shirin na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.